Ah. मगर दर दर ग Sare ga ma da da ga da 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 ma ga da 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 ayo da da ma ga da 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 re ga ma da da re ga ma da 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 ma ga da 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 Sare ga ma da da re ga ma re da ga re da 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 re da 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 ma da ma ga ma ga re da 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 ja da da a a yo ja da ma ga re da re ga ma da da re 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 da 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 re ga ma da ma ga re da sa da ma da da re da da ma ga re da ja Ayo ji charan 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 dan Dama gare dare ga ma da dare ga ma gare da dare da 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 dama gare da 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 ma 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 ga 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 de 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 da 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 dama gare da 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 dama ma gare da 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 ga da ga da 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 ma da da ma ga ma ma ga da 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 na da da a yo ja da a चरण धर चरण धर Ah